الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسين أبو مشاترة وندزام قباتر أيانز إن شاء الله littafin al-adabul mufrad littafin da yake karantar da ladabban musulunci littafin al-imam abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari wanda ya rasu hijirana da shekara 256 shekara 1180 da suka shige rahimahullah kuma wannan darasi ya kunshi babi na 67 zuwa babi na 70 yana karantar da mu cewa an hana raina wani alkhairi da kuma la'antar musulmi an hana raina alkhairi kuma shari'a ta hana la'antar musulmi za mu ci gaba daga kan hadisi na 122 babi na 67 al-imam al-bukhari yace la tahqiranna jaratun li jaratiha kada wata makwabciya ta raina wani alkhairi ga makwabciyanta wannan shine babi la tahqiranna jaratun li jaratiha kada wata makwabciya ta raina alkhairi ga wata makwabciyanta walau firsun shatin ko da alkhairin nan na kofaton akuya ne al-imam isma'il bin hammad al-jauhari wanda ya rasu hijirana da shekara 393 shekara 1043 da suka shige yana cewa asali da larabci kamar yadda ya zo a littafin as-siha tajul lugha mujallal nabi shafi na 661 da tajul arus na al-imam zubaidi mujallal 18 shafi na 432 asani da larabci ana cewa al-firsun min al-ba'ir kofato na raƙumi shi ake kiransa al-firsin bi manzilati al-hafir min ad-dabba ya bambanta da yanda kofaton sauran dabbobi yake kamar misali awakai da shanu da dawakai su ana kiran kofaton su da suna al-hafir amma raƙumi kuma ana kiran nashi da suna al-firsin wannan shine asali a larabci yanda larabawa suke amfani da kalma yace rubbama istu'ira fi shati amma sau da yawa larabawa sukan dauki wannan kalma su ba ma wancan dabba sai su dauki kalmar al-firsin wanda ita asali ana kiran kofaton raƙumi ne da sunan al-firsin asali amma larabawa sukan dauki wannan suna sai su ba ma akuya ko fatan akuya sai a kira shi da suna al-firsin wanda akan kira shi al-hafir. To a larabci bisa al'ada na larabawa, kofato da ka sani wanda ke jikin kafafun dabbobi bayan an yanka dabba, ai ana cire kofaton. Wannan kofato sukan akan yi amfani da shi, akan dafa shi a jika shi, kuma har ma a ci namansa, har ma a ci shi, wanda hatta a kasashenmu nan ma ana haka, mahauta sun sani. Kofaton akan tara, idan an tara sai a jika shi, idan an jika kuma aka dafa akwai yanda suke sarrafa shi, larabawa suna haka. Wato shi ne makora dai a jikin dabba, makora na abinda dan adam zai iya ci a jikin dabba, makora a ƙarshe wanda daga kansa babu wani abin da kuma ya rage. Domin idan aka ce kofaton dabba ma ka jika ka ci shi, kaga ya nuna cewa lallai mutum ya ci abu mafi ƙanƙanta na ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mai ita wannan dabba. Kana cewa azmun qalilul lahmi, in ma an samu naman kadan ne, idan ma an samu nama a jiki to kadan ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda al-Imam al-Bukhari yayi wannan babi, kada makwabciya ta rena alkhairi ga makwabciyanta, koda a ce kyautan da ta mata na kofaton dabba. Kaga ya gwada, ya bada misali ne da mafi kankancin abinda ake iya samu na amfani a jikin dabba, mafi kankanci a ce kofaton dabba an tara, an dafa, an cire abinda za a iya ci, kuma sai aka yi ma kyauta, karkare na ka karba. Wannan ita ce sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya kawo hadisi na 122, haddathana Isma'il bin Abi Uwais. Al-Imam Isma'il bin Abi Uwais al-Majirin al-Imam Malik ne. Al-Majirin al-Imam Malik bin Anas, jagoran mazhabar Malikiya. Al-Majirin sa ne kuma dan kanwar al-Imam Malik ne. Saboda haka al-Imam Malik kamar kawu ne ga shi al-Imam Isma'il bin Abi Uwais. Al-Imam Malik kawunsa ne. Isma'il bin Abi Uwais ya yi karatu wajen shi, saboda haka yana ruwaito hadisai na al-Imam Malik da yawa. Sai dai al-Imam al-Bukhari da ya rubuta littafin Al-Adab al-Mufrad bai yi zamani da al-Imam Malik ba. Al-Imam al-Bukhari sai da al-Imam Malik ya rasu da shekara 15 kafin aka haifi al-Imam al-Bukhari. Ya rasu da shekara 15, domin al-Imam Malik ya rasu hijirana da shekara 179, an haifi al-Imam al-Bukhari hijirana da shekara 194. Kaga bayan rasuwar al-Imam Malik sannan aka haifi al-Imam al-Bukhari, don haka bai hadu da shi ba bare yayi karatu a wajensa, amma yayi karatu wajen almajiran al-Imam Malik, Allah madaukake ya musu rahama. Daga cikinsu akwai al-Imam Isma'il bin Abi Uwais, ba shi kadai ba, malaman hadisi da yawa sun yi karatu wajen malamin nan, kamar al-Imam Bukhari, al-Imam Muslim, al-Imam Abu Dawud, al-Imam Tirmidhi, al-Imam Abu Muhammad Ad-Darimi, malaman hadisi duk waɗannan sun yi karatu wajensa. To wannan yana cikin hadisai da al-Imam Bukhari ya samu a wajen al-Majirin al-Imam Malik, shine al-Imam Isma'il bin Abi Uwais qala, yace haddathani Malikun, al-Imam Malik ya bani labari, inji malamin al-Imam Bukhari shine Isma'il bin Abi Uwais, an Zaid bin Aslam, ya karbo hadisi daga Zaid bin Aslam, an Amr bin Mu'adh al-Ashhali, shi kuma Zaid bin Aslam ya karbo hadisin wajen Amr bin Mu'azin al-Ashhali, an jaddatihi, shi kuma ya karbo hadisin wajen kakarsa ana kiranta Hawwa'u bintu Yazid bin Sakan al-Ansariya, sahabiya ce. Hawwa'u bintu Yazid bin Sakan al-Ansariya, kaga cikin sahabbai mata akwai mai suna Hawwa'u. Ita wannan kakar Amr bin Mu'az al-Ashhali, kakansa sahabiya ce, sunanta kenan. Annaha qalat, tace mar, qala li rasulullah, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min, ya nisa almu'minati, ya ku mata masu imani, la tahqiranna imra'atun minkunna lijaratiha, kada wata mace daga cikin ku ta rena alkhairi ga makwabciyarta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mata, kada wata mace daga cikin masu imani ta raina alkhairi ga makwabciyarta. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walau qura'u shatin, koda a ce kashin kasan kwabirin akuya ne muharraqin, wanda aka babbake. Wato kafar akuya tana da sunaye guda biyu, saman kafan ana kiran shi zira'i, saman kafan ana kiransa zira'i, kasan kafan ana kiran shi qura, ko a ce qira'u a samar kasra. To idan ka lura, saman kafan ne yake da nama, kasan ainihin kwabirin, kasan kwabirin wanda daga shi sai kofatan dabba, kusan ba a samu komai a jiki. To kuma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babbakakke ma ba dafaffe ba, domin idan dafaffen kafa ne, idan aka samu kwabirin akuya aka dafa, saman kwabirin shine zira'i, kasan ana kiransa qura. To kasan qura'un idan an babbake wannan kwabirin akuya din, me za a samu? Kaga dama-dama in dafawa aka yi, mutum zai gwaguye wani abu da ya dan dai samu nama. Amma idan aka ce an babbaka ne, kaga abin da ya rage ma ainihin kafan ma ba shi da yawa. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ba da misali da wurin da yake mafi wato mafi wahala a samu nama a jikinsa, wanda shine kasan ainihin kafar akuya, shi ake kira qura, wato kasan kwabirin akuya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce koda kasan kwabirin akuya ne muharraqin, wanda aka babbake aka bawa mutum, to kada mutum ya rena. Indi annabi sallallahu alaihi wasallam, wato kada mace musulma ta rena yin alkhairi ga ƴar uwarta ko makwabciyarta, koda a ce alkhairin nan ya zama na kasan kwabirin akuya ne wanda ba a cika samun nama a jikinsa ba. Wannan hadisin yana daga cikin hadisai da malaman hadisi suka samo riwaya ta al-Imam Malik daga cikin almajiran da malaman hadisi, wato almajiran al-Imam Isma'il bin Abi Uwais, kamar da muka ce akwai al-Imam Abu Muhammad Ad-Darimi. Don haka al-Imam Ad-Darimi shi ma ya ruwaito hadisin nan kamar yanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito, domin da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Ad-Darimi, al-Imam Muslim, al-Imam Abu Dawud, al-Imam Tirmizi, dukkan su sun yi karatu wajen wannan malami. Don haka yasa kusan hadisai da suke ruwaitowa daga malamin zaka samu iri ɗaya ne. Hadisin nan yana sunan Ad-Darimi, kitabu zakati babu karahiyyati raddi sa'ili bi ghairi shay'in, hadisi na 1629. A riwaya ta al-Imam Ad-Darimi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuhaqqiranna ihda kunna li jaratiha, kada ɗaya daga cikin ku, ku mata musulmai, ta raina alkhairi ga makwabciyarta, walau qira'i shatin, koda kasan kwabirin akuya ne, koda kashin kasan kwabirin akuya ne aka dafa aka baka ka karba. Wato kada mace ta raina alkhairi irin wannan. Don haka hadisin yana cikin littafin Muwatta a wurare kamar guda uku, na kitabu sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam, babu jami'i ma jaa fi ta'ami wa sharab, hadisi na 1666, da kuma babu targhibi fi sadaqa, hadisi na 1811, da babu fadlil ma'ruf wa sadaqa, hadisi na 1822. Kuma hadisin yana sunan littafin al-Imam al-Baihaqi, ma'rifatu sunan wal athar, kitabu zakati babu al-maniha, hadisin ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana sahihu sunan Ibn Majah, hadisi na 2678. Riwaya ta al-Imam Ibn Majah, ita wannan mata sahabiya Hawwa bintu Yazid tace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzon Allah yana cewa ruddu sa'ila, kuma yarda mai roƙon abinci, kuma yarwa mai roƙon abinci, walau bi zulfin muharraqin, koda kofatan dabba ne wanda aka babbake, koda da kofatan dabba ne da aka babbake. Wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa matukar mutum ya nemi ka bashi abinci, ka taimaka mar da abinci, to kada ku rabu haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ku rabu haka, wanda ya ce ma taimaka min da abin da zan ci, to yi kokari kar ku rabu haka in dai akwai hali. Manzon Allah ya bada misali da abin da zaka iya bayarwa mafi kankanta, walau bi zulfin muharraqin, koda a ce kofatan dabba ne da aka babbake, kofatan dabba da aka babbake, inda za a iya cinsa karkare na ka bashi ka bawa mutumin da ne ya nemi abinci wurinka. Hadisin nan yana kamar yadda yazo cikin al-adab al-mufrad, yana musnadul imam Ahmad, sunan at-Tirmidhi, sunan Abi Dawud, saboda dukkan sun ruwaito hadisin daga wajen almajirin al-Imam Malik, shine al-Imam Isma'il bin Abi Uwais, Allah ya musu rahama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wannan hadisi, ba daidai bane mu raina alkhairi. Kuma shi kansa ga wanda ya karanta tarihinsa, shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya raina alkhairi shi kansa. Akwai hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yake cewa, law du'itu ila qura'in aw dhira'in, da za a kira ni in zo in ci wato kashin kwabirin akuya, auzira'in ko ko saman kwabirin akuya din, la ajabtu, da na amsa wannan kira. Manzon Allah yake gaya wa sahabbai, da za a gayyace ni in zo in ci abinci, abincin kuma ya zama wato kafar akuya ce aka dafa, kafar akuya inda ma babu nama, kasusuwan kawai. Manzon Allah yake zan amsa, walau uhda ilayya qura'un aw zira'un laqabiltu, da za a min kyauta a bani ainihin kwabirin akuya inda babu naman nan, ko kuwa zira'in akuya, manzon Allah yake da zan karba. Hadisin yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihul muslim. Manzon Allah yana gaya masa sahabbai, da za a gayyace ne zama an dafa abinci, abincin kuwa ba wani abu bane illa kafafun akuya aka dafa wurin da babu naman nan, to da za a gayyace ni kasusuwa kawai aka dafa, aka ce wa na zo ka ci, manzon Allah yake zan zo zan amsa wannan gayyata, kuma da za a min kyautan zan karba, inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga yana nuna cewa kada musulmi ya raina alkhairin da zai bayar, kada musulmi ya raina alkhairin da zai bayar, kuma kada musulmin da aka bashi alkhairi ya raina ya ki karba. Don haka yasa Ibn Hajar sharhin wannan hadisi a Fathul Bari a mujallal na 9 shafin 245 yace, wa fil hadisi dalilun ala husni khuluqihi, wannan hadisin ya zama hujjar da take tabbatar mana kyawun halin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kyawun halin manzon Allah, wa tawabuhi, da kuma rashin girman kansa. Wannan yana nuna manzon Allah ba shi da girman kai. A ce mutum kamar manzo zaka gayyace shi zama kasusuwa, zaka tara ka dafa, ita ce liyafar da zaka mar, manzon Allah ya ce in kamun zanzo zan kuma karba. Kaga manzon Allah ba shi da girman kai, don wani in za a gayyace shi to fa sai an yanka talatalo ko manyan shanu, an yi liyafa mai karfi, sannan a kira shi babban mutum kenan. Shi kuma manzon Allah ya ce la kasusuwan ma in ka dafa ka ce zo zan zo, Allah ka samu iya koyi da shi. Wa jabrihi liqulubin nas, manzon Allah yana ta kokarin ya ga ya tilasta zukatan mutane sun samu halaye na kwarai, wa ala qabulil hadiya, mutane su rika karban kyauta, wa ijabatu man yad'u ar-rajula ila manzilihi, manzon Allah yana karantar da mu idan mutun ya gayyace ka gidansa saboda wata liyafa ka amsa inda babu uzuri. Wa law alima anna alladhi yad'u ilayhi shay'un qalil, Ibn Hajar yace shi Annabi yana ba masa sahabbai labari koda a ce ya sani abinda ake gayyatansa ya zo ya karba abu ne mara kima, manzon Allah yace zai je. Saboda haka ba daidai bane ya zama musulmi halinsa ya saba ma ainihin hali na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka duba Umdatul Qari mujallal na 13 shafin 128, Fathul Bari mujallal na 9 shafin 245 da Sahihul Jami'i Saghir hadisi na 5257 da 5268. Bare ma abinda tarihi ya tabbatar mana, asali abincin manzon Allah kenan, abincin Annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan, ba ma cewa in ka gayyace shi zai amsa ba. A domin akwai hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda, tace laqad kunna narfa'u al-qura fayakuluhu rasulullah ba'da 15 min al-abahi, bayan an yi layya da kwana 15 mukan tara kasusuwan kafafun awakai mu dafa, kasusuwan kafafun awakai mu dafa, bayan layya da kwana 15 mu kai wa manzon Allah kuma ya ci. a gidansa fa kenan inji Aisha Allah ya kara mata yarda wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul at'ima babu ma kana salafu yadkhirun al-imam al-bukhari yayi babi saboda ya nuna maka ga irin abincin da sahabbai suka yi adanarsa daga cikin abin da sahabbai suka yi adanarsa akwai kasusuwa wadanda aka tattara na kafafun awakai bayan an yi layya sai a adana waɗannan kafufuwa akwai lokacin da za su yi amfani hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 2107 akwai labarin da Abisu bin Rabi'a wani tabi'i ne to yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai samu ganin manzon Allah ba saboda haka ba a sa shi cikin sahabbai Abisu bin Rabi'a mukhabbaramun ya bada labari yace qultu li Aisha na taba tambayan Aisha Allah ya kara mata yarda na taba yi ma Aisha tambaya matar annabi sallallahu alaihi wasallam ana han nabiyyu an tu'kala luhumul abahi fawqa thalasin shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba hana a ajiya naman layya ya wuce kwana uku na tambaya Aisha dan irin wanda zai bada irin wannan amsa shine iyalin wadanda ke gida daya da manzon Allah wanda zai bada amsa shin ana iya ajiya naman layya ya wuce kwana uku ko ba a iya ajiyewa to sai a tambayi iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan ba daidai bane babu shakka za su bada labari qala sai tace ma fa'alahu illa fi amin ja'a an-nasu fi sau daya annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwa ya taba hana ajiyan naman layya sama da kwana uku sau daya inji Aisha Allah ya kara mata yarda wannan shekaran abinda ya sa manzon Allah ya ce kada mutane su ajiye naman layya ya wuce kwanaki uku saboda shekara ce da aka samu yunwa shekara ce da aka yi yunwa fa arada an yut'ima al-ganiyul faqira saboda haka manzon Allah yana nufin mawadaci ya ciyar da talaka bai fito ya ce ko rabar da dukiyar ba ya ko rabar da naman ba sai ce in kai layya kada ya wuce kwana uku ai ba za ka iya cikin ba a cikin kwana uku ko ya za ka yi da shi za ka zubar in kana da imani ai kyauta za ka yi kaga talaka shi ma zai samu wannan ita ce hikima ya ce banda wannan shekara ba a taba hana mutane ba a sake hana mutane ajiyan naman layya sama da kwana uku ba in ji matar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce bari ma in gaya maka wa in kunna lanarfa'ul qura'a fa na'kuluhu ba'da 15 bayan layya da kwanaki 15 mukan dauki kasusuwan da muka tara na kafafun dabbobi mu dafa kuma mu ringa ci kaga tana nuna masa cewa gidan annabin kansa sallallahu alaihi wasallam ana adanan kasusuwan layya kashin layya ayyuki hukuncin sa daya da naman layya tace a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam muna adana kasusuwa na kafafun awakai wadanda aka yi layya da su bayan kwanaki 15 da layya sannan mu ci to shi wannan tabi'i Abisu bin Rabi'a sai ya kara yin tambaya tace mabtarrakum ilayhi me ya tilasta ku ga cin kasusuwan ma bayan an yi layya da kwana 15 wabahikat sai Aisha ta fashe da dariya tace kai ka dauka gidan annabi gidan mutane ne masu koshi sai tace ma shabi'a alu muhammadin min khubz burrin ma'dumin salasata ayyam iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam basu taba koshi na abincin da za a dafa me miya ba na kwanaki uku basu taba yi ba inji Aisha take gayawa wannan tabi'i hatta lahiqa Allah har dai Allah ya amshi ran annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana sahihu muslim hadisin 2970 da kuma sahihu sunan nasa'i hadisin 4432 wanda akwai wata riwaya ta Aisha wadda take cewa ma shabi'a alu muhammadin منذ قديم المدينه tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar makka ya dawo madina iyalansa basu sake koshi ba min ta'ami burri salasu layalin tiba'an ace an jera kwanaki uku ana dafa ana tuwo da miya tunda manzon Allah ya hijira tace hatta qubi bahar Allah ya amshi ransa tunda manzon Allah ya dawo madina a jera kwana uku ana girki tace ba ai ba a jera kwana uku ana girki ba ai ba har manzon Allah ya bar duniya ka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ibn usaymin sharh riyab as-salihin yake bada misali yace ma'a annahu law sha'a la saratil jibal ma'ahu zahaba kar kuma kamanta cewa da manzo ya ga dama da duwatsun maka da na madina gaba daya Allah ya mai da su zinari gare shi inda duniya ce gaban sa da ya ga dama da Allah ya mayar da duwatsun da ke kewaye da shi sun koma zinari ga annabi sallallahu alaihi wasallam walakinahu yuridu an yaktasira ala dunya bima yusawwi dunya sai da shi manzo nufinsa shine ita duniya a bar mata irin abin da ya dace da ita wato moriya da zaka yi ma duniya ya zama gwargwadon yanda rayuwar duniyar take min alhaja faqat idan akwai bukatar sutura to sutura kadai in akwai bukatar abinci abin da zaka cin kadai shine amma a zauna a yi tanadin duniya wannan ba rayuwar annabi bace sallallahu alaihi wa alihi wasallam banda ma haka kaga ita Aisha abin da take ba mu labari shine girki a gidan manzo ba a cika yin sa ba girki a girka a dora tukunya a girka abinci tana cewa abincin da za a yi miya tace ai gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a jera kwana uku ana yi dabino shine galibin abincin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin tana cewa in kunna lananzuru ila alhilal thumma alhilal tace salasata ahillatin fi shahrayn mukan dubi kamawar wata ya wuce wani watan ya tsaya ya wuce kaga an samu watanni biyu tsakanin tsayuwar wata uku wama uqidat fi abyati rasulillahi narun ba kunna wuta gidajen matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu girki sai nace sai urwatu bin zubair urwatu bin zubair dan asma'u bintu abubakar yar aisha saboda kamar innassa ce saboda ita aisha kanwa ce ga asma'u sai yace mata ya khala yake innata ma kana yu'ishukum menene kuke dogara da shi wani abinci kuke ci idan za a jera a kalla kwanaki 60 a jere ba a samu ba a girka abinci gidan manzo ba kala sai tace al aswadani bakake biyu at-tamru wal ma'u bakake biyu wato dabino ana ce marbakin abinci shi ma ruwa ana kiransa al aswad don haka da Hausa ake cewa bakin ruwa saboda idan ruwan ya zama fari to ya zama faro-faro an dan sa mai tsaki don haka yasa aka ce mara aswad baki wato babu komai a ruwan daga ruwa sai dabino wannan hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihul muslim wannan shine galibin abincin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam aisha tace ma akala alu muhammadin aklataini fi yawmin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam basu taba cin abinci sau biyu a yini ba illa ihdahuma tamrun face ɗaya daga cikin abincin nan dabino idan aka ci abinci aka yi girki da safe to da yamma dabino kowa zai ci shikenan sai kuma gobe insha Allah ko haka gidanka yake ka duba sahihul bukhari hadisi na 6455 saboda haka in ka dubi rayuwar da kake sai ka gode ma Allah rayuwar da manzo yayi ta fi wahala akan taka kuma yana da damar yanda zai mori duniyar amma bai yi ba saboda yama isharar da cewa ita duniya ba wurin zama bace akwai ranar da za ta wuce saboda shi talaka in bai samu ba sai ya dubi rayuwar manzon Allah sai ta zama abin misali gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka ibnu hajar alitafin fathul bari mujallad na 11 shafin 292 yace fihi isharatun wannan bayanin na aisha ya mana ishara ila anna tamra kana aisara inda humin gairi mafi saukin abinci a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shine dabino yafi sauki wa fihi isharatun ila annahum rubbama lam yajidu fil yawmi illa aklatun wahida ibn hajar yace wannan yana nuna cewa akan samu ma ranar da ba a ci komai ba sai sau daya wato sau daya aka ci abinci a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam fa in wajadu imma an samu abinci an ci sau biyu fa in wajadu aklatain fa idahuma tamr imma an ci abinci sau biyu gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to daya daga cikin abincin dabino ne kaga shi dabino ko ba girka shi ake ba, wanda yana cikin fatuwar bari. Idan ma an ci abinci a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sau biyu, to ɗaya daga cikin abincin dabino ne. Tana yiwuwa ma ya zama sau ɗaya aka ci abinci gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Magana game da abincin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma tafiya cikin littafin da muke karantawa din nan, Al-Adabul Mufrad, wanda za mu iso gare shi insha Allah ta'ala. A takaice, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni kada mutum ya rena alkhairi ga makwabcinsa. Ya ba mu misali da abin da ma za ka iya yin alkhairin da shi, ya zama in ba ka da komai sai kofatan akuya wanda indai kana iya ci. Domin ya ba da misali ne da abin da su suke iya ci, ba wai abin da ba ka iya ci ba. Saboda ba daidai ba ne kai ba ka cin kofatan misali sai ka tattara su ka aika wa makwabci, wannan zai zama kamar izgilanci ko tsokana gare shi ko wulakanci. Amma su Larabawa ba abin mamaki ba ne, ana ci din. Amma idan ka san makwabcin naka yana ci, shi ma ya san kana ci, idan ka aika masa wannan kaga ba raini ba ne gare shi, to bai kamata ya ki karba ba, kai ma bai kamata ka ki yin kyauta gare shi ba. Wato kada ka raina alkhairi ga makwabcinka, wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu. Sannan kuma shi musulmi idan an masa alkhairi kada ya raina, kada ya raina. Don haka idan aka ce ga abu kaza ba daidai bane ka ki karban wannan abin, duk da cewa akwai hadisin da mutane ke yawan mu'amala da shi, la yaruddul khayra illa shaytan, babu mai kin alkhairi sai shaytan. Wannan hadisin ba shi ma da asali a littafin sunna, amma dai sunnar manzon Allah ta karantar da mu ba daidai bane ka raina alkhairi. Saboda manzon Allah ya ba mu misali cikin hadisin da muka karanta a baya, yana sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim, law du'itu ila qura'in la ajabtu, da za a gayyace ni in zo ga wata liyafa, liyafar kuma ba komi aka shirya min ba banda kasusuwan kafafu na dabbobi, manzo Allah yace zan amsa gayyatar. Walau uhda ilayya qura'un laqabiltu, da za a min kyautan kasusuwa na kafafun awakai da aka dafa, manzo Allah yace zan karba. Wannan ya ba mu misali da cewa ba daidai bane kai da za a maka kyauta ka raina abin da aka baka, ba daidai bane. Sannan kada ka raina yin kyauta din. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni a hadisin Abdullah ibn Umar, yana cewa idza du'itum ila qura'in fa'jibu, idan an gayyace ku an kira ku zuwa ga wata liyafa, liyafar da aka shirya ta na kasusuwan dabba, kasusuwan kafafun awakai, to ku amsa wannan gayyata. Hadisin yana sahihu Muslim, kitabun nikah, babul amri bi ijabati da'i. Shi yasa al-Imam Shafi'i yake cewa ni ba zan taba hana musulmi in dai aka ce girki aka yi, aka ce wani zo ka ci, yace ba zan hana ba. In dai musulmi ne ya girka wani abinci, ya kira ka kai musulmi a matsayin liyafa, to ba daidai bane ka ki zuwa. Saboda hadisai suna da dama, hadisai suna da dama wadanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mana akan kin amsa gayyata matukar babu uzuri. Har ma yana cewa wanda yake amsawa faqad asa abul qasim, ya saba ma baban al-qasim shine Annabi Muhammad. Duk wanda za a shirya liyafa a ce wani zo ka ci, ba shi da uzuri yake zuwa, to ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan dalili yasa malaman fiqh suke sassauci game da duk abin da ya shafi liyafa. Idan aka ce wannan walima ce ake saboda kaciya, ko sai su ce to babu laifi, tunda abinci aka girka a ce wani je ka ci. To ga hadisai da manzon Allah ke hanawa, idan mutum ya ki zuwa ya ma saba ma sunnar Abul Qasim shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasu malaman kuma suna la'akari da abin da ya tabbata a zamanin manzon Allah, wanda ya shahara a zamaninsa, idan ya shahara to babu laifi, idan bai shahara ba to ba laifi bane don kaki amsawa. Bayanin sa yana tafi a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala. Hadisi na gaba, hadisin 123, haddathana Adam bin Abi Iyas al-Asqalani, haddathana Adam ibn Abi Iyas al-Asqalani qala haddathana ibn Abi Zu'ayb, ibn Abi Zu'ayb shine Muhammad bin Abdurrahman al-Madani qala haddathana Sa'idun al-Makburi, Sa'id al-Makburi ya ba mu labari an abihi daga babansa sunan shi Kaisanul Laisi Kaisadu Laisi ya lizimci Abu Huraira, don haka da yawa hadisansa za ka samu na Abu Huraira ne, Allah ya kara masa yarda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya nisa almuslimati, ya ku mata musulmai, ya nisa almuslimati, ya ku mata musulmai. Kaga ya bambanta da wancan hadisi ko? Wancan hadisin da ya gabata, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ne mata masu imani, ya nisa almu'minati, ya ku mata masu imani. To ta yiwu sai ka ce a wannan matan manya ne, mata masu imani manyan mata ne. To sai aka ce ya nisa almuslimati, ya ku mata musulmai. To kaga an kira kowa, domin mu'mini yana sama da musulmi. Idan an ce ya ku musulmai, aka ce ya ku mu'minai, an gama dukkan al'umma. La tahqiranna jaratun li jaratiha, kada wata makwabciya ta raina alkhairi ga makwabciyarta. Walau firsinu shatin, koda a ce alkhairin na kokoton akuya ne. To wannan riwayar ita ce mafi inganci akan wancan riwaya da ta gabata, saboda wannan riwayar tana cikin Sahihul Bukhari, Kitabul Adab, babu la takhunu jaratun li jaratiha, hadisi na 2566. Kuma riwayar tana Sahihu Muslim, Kitabu Zakati, hadisi na 30. In ka duba Sahihul Jami'i Saghir, hadisi na 7866. Hadisin kusan duk malaman hadisi sun ruwaito shi. Wannan hadisin riwayar ta fi wancan inganci. Wannan riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira musulmai, saboda haka kowane musulmi yana karkashin wannan. Me yasa aka yi magana akan mata? Me yasa aka yi magana akan mata? Saboda su maza ba su cika wuni a gida ba. Maza ba su cika yin zama a gida ba, mata su suka fi zama a gida. Idan aka ce maza ne za su yi alkhairi ga makwabci, sai a shekara ba a yi ba, musamman zaman birni, wanda ma za ka samu makwabcin naka ma ba ka san waye ba. Amma idan aka ce mace ta yi alkhairi ga makwabciya fa, to kaga ba a yin sati sai an samu alkhairi, saboda kusan kullum suna tare, ita ba ta fita, matar wancan ma ba ta fita. Amma in an ce alkhairin an kira maza ne banda mata, ka duba hikimar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kira mata bai kira maza anan ba, saboda matarka dai a in za ta yi alkhairi da dukiyanka za ta yi. Sannan idan matanka ta yi wa makwabcinka, matar makwabci alkhairi, to ta gyara tsakaninku, kai da kuma makwabcinka, saboda shi makwabcinka ya sani matarka ba za ta yi wani abu ba tare da izininka ba. Idan ya zama matarka za ta aika wani abu na alkhairi, ya gwada cewa da izininka, ya gwada cewa akwai izininka. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita ma tana da lada, koda a ce ba dukiyanta bane, dukiyar mijinta ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira musulmai gaba daya, don haka wannan umarni ya shafe mu gaba daya. Shine abin da al-Imam al-Bukhari yake nufi, wato kada musulmai su raina alkhairi ga makwabtansu, musamman mata, saboda idan maza aka barwa alkhairi din, to ba safai za a samu an yi ba. Amma idan aka ce an bar shi ga mata, to alkhairin za a same shi sau da yawa. Don haka yasa wata rana za ka dawo gida sai iyalinka ta ce, yau fa wance ta aiko a san musu mangyadansu ya kare, ni fa na bayar ban gaya maka ba. To kaga sai ka ji daɗi, domin inda a ce bata bayar din ba, to kaga waɗancan za su zauna cikin damuwa, sannan kuma za su ɗauka ba ku da halin kirki. Kuma ta yiwu inda ana jira ka dawo ne kafin a tambayi izininka, to girkin ranar ba za a yi ba. To idan ya zama mace mai alkhairi ne ga makwabciya, to sai a samu kyakkyawar fahimta tsakanin makwabci da makwabcinsa. Babu da ke bayani akan karar da makwabci ya kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani makwabci ya kai karar makwabcinsa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. حديث الدليل إشارة دفتو. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي بابانا ابن لاباري سنن بابانسا عجلان مولى فاطمة بنت الوليد عن أبي هريرة أبو هريرة يتي قال رجل ونمتن يزو يتي يا رسول الله inna li jaran yu'zini, ina da wani makwabci da yake cutar da ni. Wani mutum ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya rasulullah, inna li jaran yu'zini, ina da wani makwabci da yake cutar da ni. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زون الله يتي انطلق كتفي فأخرج متاعك إلى الطريق كفتر دكايا كباكي دايا كأجي أجيفا هنيا أكان هنيا فانطلق متمن سيتفي بيتن بيما زون الله ما دليلي با سبودا بيايا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج متاعه سيفتر دكايا yazuba akan hanya a gefen hanya fatta ma annasu alaihi mutane suka hadu gare shi faqalu ma sha'anuka me ya faru shine ma sha'anuka me labarin ka qala sai yace to labari na li jarun yu'zini ina da wani makwabci ne da yake cutar da ni fa dhakartu lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq je ka ka cire kayanka ka aje a hanya saboda haka ni kuwa na debo kayan gidana kaf na fito da su gefen hanya fa ja'alu yaquluna kowa yaji sai mutane na cewa allahumma al'anhu allah ka tsine mu mutumin nan allah ya tsine mu wannan makwabci allahumma akhzihi ya allah ka kunyata shi a to ka san ko masu wucewa da yawa tunda hanya ce wanda yazo wucewa ya akai malam eh to kaji abin da ya faru makwabci na ne ba zaman lafiya na kai kara wajen manzo yace in fito da kayana nan shikenan ce to ashe mugu ne Allah dai ya wadaransa kowa yazo wucewa sai ya masa bakar magana fa atahu labari da ya yawa sai ya isa ga makwabcin sai makwabcin yazo yace irji ila manzilika inda ni ne sababin da yasa ka bar gida to koma gida fa wallahi la uzika ban sake cutar da kai na rantsa da Allah saboda ai yana jin addu'o'i marasa kyau akan shi hadisin yana cikin al-mustadrakul imam al-hakim hadisi na 7366 da musnadul imam al-bazzar al-bahr az-zakhar hadisi na 151 al-litafin musnadul imam abi ya'la hadisi na 6594 abu huraira yanda labarin yazo yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ga annabi fashaka ilaihi jaran lahu ya masa kara ya masa kuka game da makwabcinsa faqala nabi sallallahu alaihi wasallam salasa marratin sau uku yana zuwa sau uku din annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce masa isbir kaje kai hakuri yazo ya ce ya rasulullah makwabcina ya cutar da ni ce kaje kai hakuri ya dawo kaje kai hakuri summa qala lahu fi rabi'a aw salisa karo na uku ko na hudu da ya dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan kara shine sai manzo Allah ya ce itrahmata atka fi tariq kaje ka jefa kayanka a hanya faja'al an-nasu yamruna alaihi mutane suna wuce shi fa yaquluna suna cewa malaka me ya same ka kala sai ya ce azahu jaruhu makwabcinsa ne ya cutar da shi faja'alu yaquluna suna cewa la'anahu Allah Allah ya la'ance shi faja'a jaruhu sai makwabcin nasa yazo fa kala yace taruddu mata'aka wala uzika abadan dan Allah mai yarda kayanka gida ban sake cutar da kai labarin yana cikin shu'abul iman babu fi ikramil jar babun fi ikramil jar hadisi na 8924 faja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam a riwaya ta al-imam al-baihaqi shi wannan mutumin ya koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan makwabcin ya zo da kansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya samu labarin tsinuwa da mutane ke mar ya je ya ba wa makwabcinsa hakuri ya ce mai da kayanka gida sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malakitu minan nas ya rasulullah ka ji irin abin da aka waye gari kuma yau mutane duk sai tsine min albarka suke a mutane wato ina samu fitina wajen mutane manzo Allah ya ce wa malaki ta minhu me ka samu yal'anuni duk gari ana tal'anta na ana ta tsine min kala sai manzo Allah ya ce faqad la'anaka Allahu azza wa jalla qabla an-nas to ai kafin mutanen su la'ance ka Allah ya riga ya la'ance ka wannan riwaya tana cikin shu'abul iman na al-imam al-bahaqi wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna la'nata Allahi fawqa la'natihim tsinuwar Allah ta dara tsinuwar mutanen gari a kanka wato hadarin tsinuwar Allah ya fi girma akan hadarin tsinuwar mutane sai ya ce fa inni la a'udu abadan ya rasulullah badan sake ba Kala ya ce faja alladhi shaka ilayhi nabi sallallahu alaihi wasallam shaka ila nabi wancan makwabcin da ya kawo ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tunda wannan makwabcin nasa ya zo ya bashi hakuri ba zai mai da kaya gida ba ai dama ya fitar da kayan ne bisa umarnin annabi don haka wannan makwabci da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa irin abin da ya fuskanta game da tsinuwar jama'a sai ga ainihin wancan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ya fitar da kayan nashi shi ma sai ya zo bayan wannan ya fita ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce irfa mata aka kaje ka fashi kayan kamar gida ba dai ya baka hakuri ba faqad amint to ai ka riga ka amince yanzu au ku fita koko an isar maka damuwar taka yanzu an isar maka to anan idan kana da mugun makwabci kai ma za ka yi haka misali ka ɗebi kayanka ka je da su gefen hanya ka zuba saboda kowa ya zo wucewa ya la'anci wannan ba daidai ba ne saboda abubuwa guda biyu na farko tsinuwa dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi izini da ita ba wannan labarin gaba ɗaya babu inda aka ce manzon Allah ya ce mutane ku je ku tsine masa a'a shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka fitar da kayanka ka aje gefen hanya kawai abinda manzon Allah ya gaya maka kenan waɗanda suka zo suna la'antar su ɗin nan babu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam akan la'antar da suke mishi babu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam akan la'antar da suke mara saboda haka umarni da manzon Allah ya masa ya fitar da kaya wata hikima ce wannan shine abu na farko na biyu la'anta ba shi da kyau la'anta in ga musulmi ne ba shi da kyau misali a cikin majmu'u fatawa mujallal nashi da shafi na 511 ibn taymiya ya ce Allah ana tujawizu mutlaqan lima la'anahu Allah wa rasuluhu idan ya zama akwai wanda Allah ya la'ance shi a cikin alqur'ani akwai wanda Allah ya la'ance shi imma a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don ka la'ance shi ba laifi bane don ka la'ance shi ba laifi bane idan aka ce Allah ya la'anci shaydan don ka la'anci iblis ba laifi bane idan aka ce Allah ya la'anci fir'auna don ka la'anci fir'auna ba laifi bane wanda Allah ya la'ance shi ko manzon Allah ya la'ance shi ya ayyana sunansa don ka la'anci wannan ba laifi bane wa amma la'natul mu'ayyan amma ka kira sunan wani ka la'ance shi ka ayyana shi fa in ulima annahu mata kafiran jaza la'natuhu idan dai wannan mutumin ya riga ya mutu kuma ya mutu a kafirci babu laifi don ka la'ance shi wanda shi ma malamai da yawa suna cewa da baka yin ba da yafi da baka yin ba da yafi wa ammal fasik amma musulmi fa musulmi mai laifi komai girman laifin musulmi ya zama al-mu'ayyan ka ayyana shi fala tanbaghi la'natuhu ba daidai bane ka la'anci musulmi fasiki linahi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me akwai labarai da yawa da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana la'anci fasiki daga cikin waɗannan labarai akwai wani mutum da ake kiransa Abdullahi bin Himar ya kasance mai shan giya ya sha giya a kawo shi gaban manzo Amr Bulala ya sake shan giya a kawo shi gaban manzo Amr Bulala bai fasa ba wata rana wani sahabi ya la'ance shi manzo Allah ya ce a'a kar ku la'ance shi ba daidai bane saboda yana son Allah da manzonsa akwai son Allah a zuciyarsa akwai son annabi Muhammad a zuciyarsa duk da fasikancin da yake kaga manzon Allah yana mana ishara da cewa ba daidai bane a la'anci mutum saboda me saboda fasiki ne ma'a annahu qad la'ana sharibal khamri umuman duk da cewa akwai hadisin da manzon Allah ya la'anci mai shan giya an la'ance ta Allah la'anci mai shanta mai daukanta da sauransu kaga umuman ba a ayyana mutum ba misali babu laifi don ka ce Allah ya la'anci mashayin giya ka ce wannan umuman ka hada su amma in ka ce Allah ya la'anci wani don yana shan giya ka ayyana sunan mashayin giya to wannan ya saba ma sunnar manzon Allah ba daidai bane ka ayyana musulmi ka la'ance shi yace wa amma la'natul mu'ayyan duk da cewa akwai sabani kwarai don akwai malaman da suke halattawa akwai malamai waɗanda suke ganin babu laifi don Allah an ci mutum an ayyana sunansa amma duk da haka ibnu taymiya ya ce fal aula tarkuha mafi dacewa shine kar a same ka kana la'antar musulmai komai yawan laifinsu li'annahu yumkin an yatuba saboda tana yiwuwa shi wannan musulmin da ka la'anta ya tuba kafin ya mutu baka sani ba tana yiwa ya tuba kamar yanda almajirinsa shine Ibn Muflih a littafin al-Adab ash-Shar'iyya a juz'i na farko shafin 269 yace wali hadha qala nabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da manzon Allah yake cewa inna at-ta'anina wal-la'anina la yakununa shuhada'a wala shufa'a yawmal qiyama da masu sukan mutane mutumin da ke suka aikin sa kenan ya soki wani ya ringa aibanta shi kushe mar da mai suka da mai tsinuwa manzon Allah yace waɗannan ba sa zama masu shaida sannan ba sa zama cikin masu ceto a ranar kiyama da mai aibanta jama'a ya zama ɗabi'ar ka ita ce kushewa mutane ko ko la'antar mutane duk mutumin da ya saba da tsinuwa ba zai yi ceto ba hadisin yana sahihu muslim hadisi na 2598 kaga manzon Allah ya nuna mana tsinuwa ba ta da kyau akwai hadisin Abu Darda'i wanda shi ma yana sahihu muslim wanda yake magana akan cewa babu ceto ga wanda ke tsinuwa fa shafa'a diddul la'an in kai la'akari da tsinuwa kishiyar ceto ne domin idan kai tsinuwa ka nisantar da mutum daga rahamar Allah shine tsinuwa ceto kuma fa matso da mutum a kusantar da shi zuwa ga rahamar Allah saboda haka da tsinuwa da ceto suna kishiyantar juna bai yiwuwa ka tsine wa mutum a duniya kuma a lahira ka cece shi a duniya ka nisantar da shi daga rahamar Allah kuma a duniyar ake samun rahamar Allah to ya za a yi a lahira ka jawo shi ka kai shi ga rahamar Allah manzon Allah ya ce to idan aka je lahira idan za a je ceto Allah ka samu na ciki idan za a je ceto za a ce bandawa ne ku ba za ku yi ceto ba daga cikin waɗanda ba su yin ceto akwai mai tsinuwa saboda ya riga ya nisantar da waɗannan daga rahamar Allah ta ya za a yi kuma je ya ceto gare su domin ceto jawo mutane ne zuwa ga rahamar Allah wanda hadisin yana sunan Tirmidhi akwai riwaya ta Abdullah ibn Umar ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yakunul mu'minu la'anan shi mu'mini baya zama mai yawan tsinuwa ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yawaita tsinuwa don haka tsinuwa ba abu ne wanda manzon Allah ya kwadaita da mu akan sa ba malamai sun yi magana akai kamar Ibn al-Usaymin a littafin sa na sharhul fathul majid da ake kira al-qawlul mufid a juz'i na farko shafi na 226 ya yi magana akai yana cewa idan tsinewa jama'a ne umuman a ce Allah ya la'anci mashayagiya Allah ya la'anci maciyari ba wannan da bambanci Allah ya la'anci azzalumai Allah ka la'anci waɗanda suka cutar da mu wannan ba laifi bane amma ka kira sunan mutum ka ce Allah ya tsine masa wannan ba daidai bane ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda akwai labari wanda shi kansa manzo ya taba kiran sunayen wasu yana tsine musu yana la'antar su akwai Safwan bin Umayya akwai Suhail bin Amr akwai Al-Haris bin Hisham Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan Allah ya saukar da aya ta 128 suratu Ali Imran laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun kai ba ka da iko Allah ke gaya ma annabi Muhammad kai ba ka da iko in Allah ya ga dama ya yafe musu in Allah ya ga dama ya musu azaba abinda dai kawai ke tsakaninka da su sun yi zalunci shikenan amma la'antar su ba daidai bane hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 3842 saboda haka daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina la'antar mutane haka al-imamu an-nawawi a sharh sahih muslim juz'i na 8 shafi 411 yana cewa fihi az-zajru anil la'ani wa anna man takhallaka bihi la yakunu fihi sifatu hadhihi sifat al-jamila manzon Allah ya tsawatar mana game da tsinuwa duk wanda ke zama ya saba ma tsinuwa to bai samun sifofi na kwarai kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'anul mu'min ka katlihi la'antar mu'mini kamar kisan sa ne al-imamu an-nawawi yace fil ismi tawajjal laifin su ɗaya ne da wanda zai ce Allah ya tsine ma wane kuma wane din musulmi ne da wanda ya kashe shi laifin su guda ne wa hadha azhar al-imamu an-nawawi yace wannan shine zahiri abinda hadisin manzon Allah ya tabbatar mana saboda haka cewa da annabi yayi ka fitar da kayanka ka kai gefen hanya manzon Allah bai ce wa mutane su tsine ma ba na biyu me yasa manzon Allah ya haka wannan shi ake kira hila na mahukunta wato dabaran masu hukunci wannan abu ne wanda alkali yake da damar yayi aiki da shi hikima ce na fito daga haƙƙi wanda aka yi ƙoƙarin a danne manzon Allah hikima yayi dan shiryar da wancan makwabcin da ke cutar da makwabcinsa ya yi hikima saboda ya shirya tsakaninsu hikimar ita ce manzon Allah ya ce fitar da kayanka ka je ka aje gefen hanya manzon Allah ya shiru kuma shi bai yi gardama ba ya je kwashe kayan gidansa ya fito da shi bakin hanya shi manzon Allah ya san abin da zai biyo baya ya san za a samu waɗanda za su la'anci wannan amma dai ba shi ya ce su la'ance shi ba amma la'antar da za su mar za ta yi yawa wanda shi ko in dai akwai imani tare da shi zai damu zai kawo kansa gaban annabi in ya kawo kansa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah zai gaya masa hadari da kuma girman fitinar cutar da wannan mutum amma me zai sa ya gane hadarin bari ai haka shine manzon Allah ya yi wannan hila wanda hila din nan ba wai yanzu bane duk annabawan Allah sun yi misali akwai labarin annabi Sulaiman alaihi salam wanda Abu Hurairah ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kanat imra'atani ma'ahuma abnahuma ibnahuma ja'a adh-dhi'bu fa dhahaba bimni ihdahuma akwai wasu mata ne guda biyu kowace mace tana da jinjirinta shikenan sai ga dabban daji ta zo ta dauke guda ka ce kamar zaki da ya taho sai ya dauke jinjiri daya ya tafi da shi faqalat li sahibatiha sai daya daga ciki ta ce ma dayan innama zahaba bibniki wannan zakin ya tafi da danki ne ba dana bane wa qalat al ukhra innama zahaba bibniki a dayan kuma ta ce la ni dana ba shi aka dauke ba danki ne aka dauke yaran suna wuri guda sai zaki ya dauke guda tana yiwa sun haihu rana guda misali ta inda basu ma iya gane ƴaƴan ba ko ku a sun gane ƴaƴan amma da yaran suna wasa ne wuri guda sai zaki ya dauke guda gardama ta kauri fatahakama ila Dawud alaihi salam sai gashi sun kawo ƙara wajen annabi Dawud suka zo gaban annabi Dawud alaihi salam sai annabi Dawud faqaba bihi lil kubra yace babba daga cikin su wacce tafi yawan shekaru danta ne saboda ita tafi hankali kaga in zaka hukunta hankali anan ai wanda yafi yawan shekaru shi yafi hankali wanda yafi yawan shekaru ba zai yi ƙarya ga yaro ba zai yi ƙarya ga na ƙasa da shi ba don haka ita wannan babban danta ne fa kharaja sun fito daga wajen annabi Dawud sai ga annabi Sulaiman bin Dawud alaihi assalam sai ga annabi Sulaiman dan annabi Dawud za su wuce ya akai eh rigima ce ta kaure tsakaninmu tana da yaro ina da yaro zaki ya dauke guda to ni dai na ce ɗana ne ita ma ta ce ɗanta ne shine muka kawo ƙara ga annabi Dawud ga irin hukuncin da ya mana sai annabi Sulaiman ya ce a'a ku dakata wannan hukuncin ni zan janye shi ba haka za a yi ba yace ito ni bisike yana gaya ma waɗanda suke tare da shi ku je ku kawo min wuka a gida kawo min wuka ai za a raba gardama ba dai zaki ya dauke ɗa guda ba ɗaya ya rage to tunda ɗaya ya rage ku kawo min wuka a shukuhu bainahuma zan raba shi in na raba yaron gida biyu sai a ba mu wannan rabi sai kowa ta tafi ai kaga an zauna lafiya fa qalatis sugura sai karaman sai ta ce la taf'al yarhamukallah kar kai haka Allah ya maka rahama kar kai haka huwa ibnuha na yarda ƙarya nayi danta ne ni na yarda ƙarya nayi danta ne yace oh to tunda kika yi tausayin sa ke ce uwar shi fa qababihi li sugura sai yace karamar ita ce za ta dauki wannan yaro anan da annabi Sulaiman ya ce a kawo mar wuka ya halatta yankan mutum kenan la yayi me hila ce yayi hila saboda a fito da gaskiya wacce aka yi kokarin dannewa abinda ya sa manzon Allah ya ce ma wannan mutumin ya fita da kayansa zuwa gefen hanya hila ne ta yanda za a fito da gaskiya za a fito da gaskiya da shi makwabcinsa yake kokarin dannewa kuma a nuna masa hadari game da abinda yake aikatawa don haka in ka dubi littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya I'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin a mujallal na uku shafi 355 Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yayi babi a littafin I'lamul Muwaqqi'in akan akasamul hiyal wa maratibha, dabara iri iri na shari'a da matakai game da waɗannan dabaru din. Akwai dabara da musulunci ya harabta, akwai dabara da musulunci ya halatta. Sai ya kawo babi misali na 84 a littafin, misali na 84 shine tahayyulul mazlumi ala masabbatin nasi lidhalimi, wanda aka zalunta yayi wata dabaran da mutane za su zagi azzalimi saboda jama'a su gane haƙƙin, saboda haƙƙin sai fito. Sai yace la ba'asalil mazlumi an yatahayyala ala masabbatin nasi lidhalimi, babu laifi ga wanda aka zalunta yayi wata dabara wacce za ta sa mutane su zagi wancan da ya zalunce shi. Wa du'ai alaihi wal afi min irdihi, sai ta addu'a a kansa. Wa illam yaf'al zalika bi nafsihi, ya zama shi bai yi da kansa ba, amma da yayi dabara da wasu suka yi, wannan ba laifi bane a shari'ar musulunci. La'alla zalika yarda'uhu, tana yiwuwa hakan zai sa ya daina wannan zalunci din. Wa yamna'uhu min al-iqamati ala zulmihi, yace wa hadha kama law akhadha malahu falabisa arassa siyab ba'da ahsaniha, tana yiwuwa idan ba hakan yayi ba, ba zai samu haƙƙinsa ba. Sai ba da misali yace kamar wani ne ya cuce ka kuma unguwanku guda, saboda haka daga ranar sai ka daina shiga kaya masu kyau, sai kana shiga tsummo kara, kaga da an ganka za a fara tambaya ya akai kuma wani a tsumma yau, sai ce a to ba wani ya hana mu abin da za mu sai suturan musa ba, a'a garin ya to namar aiki ya ki biya na, kaga inda ba dan ka sa tsumma ba, ba za a samu masomin zancen ba aiko. Don haka tsummar da ka sa ita ce ta faro zancen, sannan har ka fito da gaskiya sai a ce to ashe mutum banza ne wannan, kaga an fara aibanta shi. To Allah dai ya wadaransa, kai kuma Allah ya karba ma haƙƙinka, kaga ka samu taimakon addu'a. Amma inda baka sa tsummar ba, ba za a jawo hankalin jama'a ba, bare ma su kai ga taya ka addu'a. Ibnu Qayyim ya ce wannan ba laifi bane a sunnar manzon Allah. Sai ba da misali da shi labarin nan wanda ya zo game da makwabci da ya kawo ƙara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Labarin yana cikin musnadul imami Ahmad, hadisin Abu Huraira, anna rajulan shaka ila nabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya kawo ƙara ga manzon Allah. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, yace isbir, kai hakuri, izhab fasbir. Fa atahu marratayn aw thalasan fa qala izhab fatrah mata'aka fi tariq, manzon Allah yace ka je ka ɗebi kayanka ka zuba a gefen hanya, yaje ya aikata. A dalilin haka ya samu zaman lafiya da makwabcinsa, kaga an yi wata hikima da aka shirya tsakanin makwabta. Hadisi na gaba, حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك بن عبد الله عن أبي عمر سننسا نشيط المنبه عن أبي جحيفة صحابيني سننسا وهب بن عبد الله السوائي قال شكا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره ونمتن يكاو كاراغ النبي فقال سيتي مسا إذ احمل متاعك ka dauki kayanka, fa ba'fu ala tariq, ka dora akan hanya, faman marra bihi yal'anuhu, wanda yazo wucewa zai la'ance shi. Faja'ala kullu man marra bihi yal'anuhu, sai zama duk wanda yazo wucewa sai ya la'ance wannan mutum. Faja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam, yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala, yace malakitu minan nasi, lallai na gamu da mugun hali wajen mutane. فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان لعنه الله فوق لعنتهم, تينور الله تا dare tsinuwarsu, kai sa'a da baka mutu a wannan halin ba, saboda da kani sanci rahmar Allah tunda kana cutar da makwabcinka. Summa qala lillazi shaka, sannan ya gaya ma wanda ya kawo karin, yace ku fika, Allah ya isar maka damuwarka, saboda ka je ka gida ka zauna lafiya. Aw nahwahu, yace ko makamancin haka. Kaga ya nuna cewa ya kawo labarin ne bil riwaya ba isnadi ba, bil ma'ana, ya kawo hadisin ne bil ma'ana. Saboda haka ainihin riwaya ingantacciya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni gare shi, bai yi umarni ga mutane su la'anci mutumin ba, kuma ba halin sahabbai bane. Sahabbai ba sa la'antar mutane daga ƙarshen al'amari, domin akwai labarin da Abdullah ibn Mas'ud ya faɗa, yace idza ra'aytum akhakum qarafa zamban fala takunu a'wanan lishaitani alay, idan kun ga dan uwanku musulmi ya aikata wani laifi, kar ku zama masu taimakon shaydan akan sa, kar ku zama masu taimakon shaydan akan dan uwanku musulmi saboda ya aikata wani laifi. Wato kar ku rika cewa Allahumma akhzihi ya Allah ka kunyata wani Allahumma al'anhu ya Allah ka la'ance shi walakin abinda za ku yi sallallahu al'afiya ku roki Allah yafewa gare shi sai yace fa inna ashabu muhammadin saboda mu sahabban annabi muhammad kunna la naqulu fi ahadin shay'an hatta na'lama alama yamut ba ma fadin magana game da mutum sai mun ga yanda ya kare rayuwarsa idan mutum ya mutu da kafirci to sai mu hukunta kafirci a kansa fa in khutima lahu bi khairin alimna annahu qad asaba khaira idan ya zama mutum ya cika da alkhairi sai mu san cewa wane ya dace da alkhairi a rayuwarsa wa in khutima lahu bi sharrin khifna alayhi idan mutum ya zama karshen rayuwarsa sharri ne sai mu rika yin tsoro gare shi wannan yana cikin shu'abul iman na al-imam al-bayhaqi kuma yana kitabuz zuhdi na ibn al-mubarak hadisi na 896 da sharh as-sunnah littafin al-imam al-bagawi kitabuz isti'zan babu tahrimil la'an hadisi na 359 hadisi na gaba haddathana makhlad bin malik قال حدثنا ابو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني انا نفي ابن مبشر قال سمعت جابرا ناجي جابر ينا بعد الخبر يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ونمت يزو غا النبي صلى الله عليه وسلم ونمت يزو غا النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه يشكو اليه ليعديه ya kawo ƙara ga annabi don ya taimaka masa shine yasta'dihi yana neman taimakon annabi ala jarihi akan makwabcinsa fa baina huwa qa'idun baina ar-rukni wal maqami lokacin da manzon Allah yake lokacin da mutum yake zaune a tsakanin ruknul yaman da maqamu ibrahim da tsakanin al-hajarul aswad da maqamu ibrahim is aqbala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wani mutum sai ga annabi ya tinkaro wa ra'ahu ar-rajul mutumin ya hange shi wa huwa muqawimun rajulan wa huwa muqawimun rajulan yana wato yana muhawara da wani mutum yana ganawa da mutum wani mutum alaihi siyabun bayabun indal maqam yana da fararen kaya daidai maqamu ibrahim haythu yusalluna ala al-janaiz wurin da suke sallan gawa fa aqbala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso fa qala sai yace bi abi anta wa ummi ya rasulullah man ar-rajulul ladzi ra'aytu ma'aka wani mutun ne na ganshi tare da kai muqawi maka alaihi siyabun bibun wanda naga kuna yana magana da kai yana ganawa da kai mutumin da yake da fararen kaya din nan qala sai yace aqad ra'aytuhu ashe ka ganshi qala na'am yace kwarai qala sai yace ra'ayta khairan kaseera kaga alkhairi mai yawa zaka jibrilun rasulu rabbi ai wannan mala'ika jibrilu ne dan sakon mahaliccina ma zalu yusini bil jaribi gushi ba yana ta min wasiya game da makwabci hatta zanantu annahu ja'ilu lahu mirasa sai da ne tammani zai saka wa makwabci zai saka wa makwabci wani kaso na gado ja'ilu lahu mirasa sai da ne zatan mala'ika jibrilu zai saka wa makwabci wani kaso na gado mun riga mun karanta wannan hadisin a baya hadisi na 101 da 104 da 105 duk da cewa wannan hadisin yana da rauni amma labaran sun taho da yawa suna da inganci kamar yadda yazo cikin irwaul galil hadisi na 891 babi na 69 man aza jarahu hatta yakhruja wanda ya cutar da makwabcinsa har sai da ya kai ga fita hatta ya khuruja sai da ya kai ga fita daga gida kenan Allah ka tsare mu haddathana isamu bin khalid qala haddathana arqat bin munzir qala sami'tu yani aba amir al-himsi naji abu amir al-himsi sunansa abdullah bin gabir qala yace kana sauban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce masa sauban bin jahdar maula rasulullah yaqulu sauban yana cewa ma min rajulaini babu wasu mutane biyu yatasaramani fawqa salasati ayamin wadanda zasu yi gaba da juna sama da kwanaki uku su yi gaba da juna sama da kwanaki uku fayahliku ahaduhuma daya daga cikin su ya mutu famata wahuma ala dalika ko ya zama sun mutu din akan wannan hali na gaba min dhalik min al-musarama illa halaka jami'an, fa ce dukkan su sun halaka. Wa ma min jarin yazlimu jarahu, babu wani makwabcin da zai zalunci makwabcinsa. Wa yaqharuhu, ya tankwasa shi, wato ya matsa mar shi ne yaqharuhu, babu makwabcin da zai matsa wa makwabcinsa. Hatta ya hamilahu zalika ala an yakharuja min manzilihi, har ta kai ga hakan yasa makwabcin ya fita daga gidansa ya bar gidan. Illa halaka, face wannan mutumin shi ya halaka. Wannan yana daga cikin dalilai waɗanda suka zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, abubuwan da ke sa mutum ya halaka a duniya kafin aje lahira. Akwai abubuwan da in mutum ya aikata su, yanda manzon Allah ya bamu labari, duk wanda ya aikata su to zai halaka a duniya, sannan a lahira kuma makoma sauta ne. Daga cikin abin da ke kawo halaka ga ɗan adam a duniya akwai cutar da makwabci, da aka ce al-musarama huwa al-hajru, gaba shine musulmi ya kaurace ma dan uwansa musulmi. Na ya kace al-musarama, kamar yanda yazo cikin hadisin nan, yatasaramani, suna gaba da juna, wato yahjurani, sun kaurace ma juna, kamar yanda yazo a cikin al-mufradat na al-hafiz ar-ragib al-asbahani, hadisina shafi na 537, yace qala ibn abdul barri اجمع العلماء على انه لا يجوز للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث الا ان يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه او يولد به على نفسه مضره في دينه او دنياه. duk malaman sunna sun yi ittifaki kamar yanda ibnu abdul barri ya fada, haramun ne musulmi yayi gaba da dan uwansa musulmi, haramun ne, ittifakan matukar sun yi wannan gaba har ɗayansu ya mutu a kanta, to babu shakka ya yi mummunan ƙarshe, Allah ya kare. Don haka dole ne ya zama idan akwai alamar gaba ɗin, maza ka yi ƙoƙari ka je ka yi sallama gare shi, wanda a nan ne wasu malaman suke cewa sallamar ka kawai ta kawar maka da wannan musiba wacce take kanku a dalilin gaban da kuke ma juna. Al-Imam an-Nawawi ya ce saboda akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu lilmu'min an yahjura mu'minan fawqa salasi, baya halatta ga mu'mini ya kaurace ma dan uwansa mu'mini sama da kwana uku. Fa in marrat bihi salasun, idan kwanaki uku sun wuce, falyalqahu falyusallim alayhi, duk yanda za a yi ka nemi mutumin nan kamar sallama, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in radda alaihi salam, idan ya mayar masa da sallaman, faqad ishtaraka fil ajri, to dukkan su sun samu lada, za su yi tarayya a cikin wannan lada. Yana da ladan sallama gare shi na kokarin gyara tsakani, wancan yana da ladan amsa sallama. Wa in lam yarudda alaihi, idan wancan yake amsa sallama din, faqad ba'a bil ismi, to ya koma da laifin shi kadai, kai kam ka riga ka kubuta. Saboda wannan hadisin al-Imam Shafi'i da al-Imam Malik wa man wafaqahuma suka ce inna salama yaqta'ul hijra, da zaran kaji kayi sallama ga wanda ke gaba da kai, shikenan laifin gaba ya fadi. Wa yarfa'ul isma anhu, amma al-Imam Ahmad da wasu almajiran al-Imam Malik kamar Ibn al-Qasim al-Maliki yace in kana yuzihi lam yaqta' as-salamu hijratahu, idan ya zama akwai cutarwa a tsakanin ku, sallamar da kai kadai bata isar ba, walau katabahu aw rasalahu inda gaibatihi anhu, yana cewa dan akwai mutumin da zai zama gaba ya shiga tsakanin su, gaba ta shiga tsakanin su, sannan akwai wani abu da yake na kuntata ma wancan, akwai abin da ke na kuntata ma wancan, kamar akwai wanda zai rika sa ko idan makwabcinsa ne suna kusa, ya rika cutar da shi ta cassette na batanci gare shi, yace to idan akwai wani abu da kake yi na cutarwa ga wancan da kake gaban da shi, sallamar da kai ba ta kawar maka laifin gaba sai ka bar wancan abin da kake da cutar da shi. Wanda shine abin da al-Imam Ahmad ya faɗa, kuma shine mafi inganci. Don haka don kai sallamar kadai bai tsaya ba, dole sai ka daina wani abin da ya zama cutarwa ne gare shi. Malamai suna cewa gaba tana zuwa ne da abubuwa guda uku: gaba da jiki, gaba da harshe, gaba da azuci. Gaba da jikinka, gaba da harshe, gaba da zuciyarka. Saboda haka idan aka samu ɗaya daga cikin ukun nan ba a daina ba, to gabar dai baka barta ba, dole sai kai kokarin barinta. Duk da cewa kamar inda Ibn Abdul Barri ya faɗa, idan mutumin ya zama nisantarsa shine mafi alkhairi, to babu laifi don ka nisance shi, amma duk wani abu na cutarwa gare shi kai kokari ka nisanta, ka nisanci cutar da shi. Mu karanta hadisi guda shine babi na 70 jarul yahudi, wanda shine karshen babi, babu jarul yahudi, babi game da makwabci ba yahudi. Mun karanta wannan hadisi a baya, ya sake maimaita shi saboda muhimmancin sa. Haddathana Abu Nu'aym, sunansa Al-Fadl bin Dukayn, qala haddathana Bashir bin Salman an Mujahid qala kuntu inda Abdullah bin Amr, na kasance wurin Abdullah bin Amr sahabi, wa gulamuhu yasluhu shatan, yana da wani bawa da yake fidan akuya, bawan Abdullah bin Amr yana fida akuya. Fa qala, sai ya ce, ya gulam, idza faragta, in ka gama fidan akuya, fabda bi jarin al-yahudi, ka fara ba mu makwabcin mu ba yahudi kafin ka kawo naman gida, a fara ba mu makwabcin kafin a kawo gida. Wa qala rajul min al-qawmi, sai wani mutum daga cikin jama'a yace, al-yahudi aslahaka Allah, ba yahudi za a yi ma haka, Allah ya gyara halin malam. Qala, sai yace, inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar, abinda yasa nace a fara ba mu ba yahudi, saboda na ji manzon Allah yana wasiya game da makwabci, hatta khashina, har sai da mu sahabbai muka ji tsoro, auru'ina, ko aka nuna ko muka gani, wato ai aka nuna mana annahu sayuwarrisuhu, har muke ganin kamar annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa makwabci cikin masu gado. Wannan yana cikin shu'abul iman na al-imam al-bayhaqi da sharhu mushkil al-athar na al-imam al-tahawi. Hadisin yana da kyau, yana sahihu targhib, hadisi na 2574. Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kullu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.